me samurai. Hey, oh, y'all want a samurai? The core samurai, don't go out.
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 Yazoko, daga sama chan. Yazo dunia domi ya padurai. Ya ye aiki babu hutawa. Ya badarai domi musamirai. Idan kamika kai zaka samirai. Dan shika dai ne zaya badarai. Zogo Yesu zaka samirai. Shika dai ne zaya badarai. Samurai don't go out.
Allah daya bai nuna bambanci mu an shi sabon rai mu daina ganganci hammansa da yunwansa koshin mu ba da dan sayayya mutu domin mu tashiwar sa karfin bangaskiyar mu alamar giciyansa a goshin mu sabon rai don kowa kyauta gaskiya ne ya cancanci bauta gaba kokin yabo da daukaka to sai mu miko wuya banda kau da kalalle ubangiji bai da rowa kyauta ya ba da rai wa kowa da kowa babu bashi babu tara sai kyautatawa da manyan gyara ga sabon rai ni na karbi nawa karbi na kaka
ni ka bani rai.